الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 11 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li'tiqadi al-Hadi ila sabili ar-Rashad na Sheikh al-Imam موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى كافين درسين وخبالي في إذن تمروي سنة إغباتا نعم وين سالي متير إكرنكا a zo a dau hayar waɗannan karnuka su je su yi gadi to sawa'an an hure karen ko ba a hure shi ba shi dai matsalar inda take rukun kare asali haramu ne sai abinda shari'a ta toge dalilin da yake tabbatar da haramcin rukun kare shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai kare ko hoto kuma haka Jibrilu alaihi salam ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kan au kama qala lalle mu mala'ikun Allah ba ma shiga gidan da ke akwai kare ko hoto wannan hadisi yana tabbatar mana asali rukun kare haramun ne sai abinda shari'a ta toge menene shari'a ta toge shine karnuka 2 zuwa 3 na farko shine karan da aka tanade shi domin farauta to wannan halak ne mutum ya rike shi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Ma'ida yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum tayyibatu wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum fadhkuru isma Allahi 'alayhi wattaqullaha inna Allaha sari'ul hisab الشاهد أبنجي تعالى يتي وما علمتم من الجواره مكلبي أن هذا التاموك تشن أبند واتوكوك كران تدسو نامرو ننتا دو أبند سكفروتو أبنجي تعالى يتي أن هذا التاموك تشن يتي فقلومي ما أمسكنا عليكو كتشي دك تشكيم أبند سكفروتو إذا أكا تشي الجواره جمعينينا جاره دو أبند أكا tanade shi aka horar da shi domin farauta sawa'an zaki ne ko da musace ko kare ne ko meke ne sune ake kira aljawari wannan aya tana tabbatar mana halaccin rukun kare domin yin farauta, kuma haka hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma sadahu kalbukal muallam fakulhu au kama kana, duk abinda karanka wanda aka karantar da shi farauta ya farauto manzon Allah ya ce ku ci. Na biyu shine karan da aka tanade shi domin gadin gona ko gadin dabobi, an gane ko kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya riki kare in dai ba kare bane wanda yake na gadin gona ko dabobi, to addini na Allah yana tauye masa wato wani bangare daga cikin ladansa, ma'ana kyawawan ayyuka yakan cinye ma mutum. To akan shi karan da aka tanada domin gadin gona ko gadin dabobi, malamai suka kiyasta cewa mutumin da yake gefin gari wurin da babu amintuwa babu nutsuwa ana jin tsoron wato wani dan ta'adda yakan iya haurowa, to ba laifi mutum yana iya rukun kare domin yayi masa gadi, an gane ko, domin yayi masa gadi shi wanda kenan baya da nutsuwa yana jin tsoron yan ta'adda shine aka bashi izinin cewa yana iya tanadar kare, an kiyasta shine kenan akan karan da shari'a ta bada dama a riƙa na gadin gona ko gadin dabobi. Amma haka kawai mutum ya zo ya riƙi karnuka ya horar da su a ringa zauwa gunsa ana biyan shi ana ɗaukan haya ya bada karnukan su je su yi gadi, wannan haramu ne, sana'a shi sana'a ce haramtacciya, an gane ko, sana'a ce wadda take haramtacciya. Don haka hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa samanul kalbi khabith, kudin kare manzon Allah ya ce haramu ne, abinda yake nihi da khabithun ai haramu, kamar yadda Allah ya faɗa kul la yastawi al khabith wa tayyib walau a ajabaka kathratul khabith. Dan haka shi wanda ya riki wannan karnuka kaga ba ta yadda za a yi ya tantance wanda ya zo ɗaukan haya gunsa shin wanda ya halatta ne ya ɗauka hayar ko wanda bai ɗauka wanda bai halatta ba, kuma kwata-kwata shi wanda ya bukaci shi ne aka ba damar ya je ya nema, amma kai ka zo ka riki karnuka da sunan cewa ka horar da su duk wanda yake da bukatar karnuka waɗanda za su mai gadi ya zo ya biya ka ya karba, wannan baya halatta. Dan ko shi karan da shari'a ta ba da izinin arka, malamai sun yi sabani, wasu suna ganin halaccin ana iya sayar da shi tare da cewa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa baya halatta a sayar da shi, shi ma wanda shari'a ta ba da izinin arka, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce samanul kalbi khabith, kudin kare manzo Allah ya ce haramu ne, ma'ana abu ne wanda yake mummuna. Na'am. Ha? Kamar wanda bai bami ina daraka gaure kira'a baya halatta, an gane ku, in warsh zaka yi kai warsh, in hafs zaka yi kai hafs, amma ka ringa cakudawa wannan haramun ne, kamar yadda malamai suka tabbatar da haka, domin kowace riwaya ta zo ne mustaqilla daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka gaure ya su haramun ne baya halatta a lokaci guda. Amma ba laifi bane misali a raka'a ta farko ka karanta da riwaya ta warsh, a raka'a ta biyu ka karanta da riwaya ta hafs, wannan ba laifi bane, amma a cikin karatu guda ya zamanto mutum ya ringa cakudawa wannan haramu ne baya halatta. Na'am. Kamar ni mutun sayan abinci a irin lokacin kaka, lokacin abin, lokacin da abinci yake yalwace ko ina akwai shi, wannan ba laifi bane ba mutun ya saya ya aje, in yayi tsada ya fito da shi ya saida ya cire ba, wannan ba a kiran shi ihtikar, ko mu ce ba a kiran shi kacire wanda yake haramtacce. Iya abin da yake ihtikar wanda yake haramtacce lokacin da abinci yayi karanci yake wahala mutum ya sai ya dinkime domin ya ƙara tsada, domin ya fude wannan, sannan ya fito ya sayar da shi, wannan haramun ne, domin hakan akwai kuntata ma jama'a. Don haka wato dalilai da dama sun tabbatar da cewa a lokacin da abinci yake yalwace ba laifi bane mutum ya saya ya aje, kamar yadda wani lokaci mun karanto hadisai wanda irin su Abdullahi dan Umar, irin su Dawus Kaisan al-Yamani, irin su Sa'id ibn al-Musayyab, sukan sayi abinci su dinkime shi, in yayi tsada su hudu su saida. Don haka in aka ce kenan ihtikar, sayan abinci a lokacin da yake wahala, lokacin da yake karanci, mutum ya saya ya dinkime kuma dole a dawo gare shi, wannan haramu ne, domin hakan akwai kuntata ma jama'a. Hadisin da yake tabbatar da harancin haka hadisin da ke cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahtakiru illa khati, ba wanda ke yin kaciran abinci, ma'ana kacire wanda yake haramtacce, manzon Allah yake sai wanda yake mai laifi, ma'ana mai daukan zulubi. Tare da cewa akwai hadisai da dama sun zo a wannan babi, sai dai ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin hadisin da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hitakara ta'amal muslimina 40 yawman darabahu Allahu bil juzami wal ikhlas, cewa duk wanda ya yi ihtikarin abincin musulmi ya saya ya koye, idan ya kai kwana 40 bai fito da shi ya saida, to Allah zai jefe shi da talauci da cuta ta kuturta da sauransu. Waɗannan hadisai duk ba su inganta ba. Iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine la yahtakiru illa khati, ba wanda ke ihtikari sai mai daukan zulumi, mai laifi. Don haka in aka ce ihtikar, sayan abinci a lokacin da yayi karanci yake wahala, mutum kuma ya koye domin ya ƙara tsada sannan ya fito ya saida, to hakan haramu ne, domin akwai kuntata ma jama'a. Amma lokacin kaka, lokacin da abinci yake yalwace ko ina akwai shi, ba laifi, kowane irin nau'i na abinci kana iya saya ka aje, in yayi tsada ka huddo ka saida. Kamar misali a nan zaka iya sayan hatsi ko dawa ko wake ko gujiya da sauransu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen asar na Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda da ke faɗa, yana cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Wato Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda yake faɗa ga jama'a, yake cewa ittabi'u, wato ku bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi. Menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi? Wato shine Al-Qur'ani da Sunna. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu a can cikin suratul A'raf, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru. Ubangiji ta'ala yace ku bi abinda aka saukar muku daga gun ubangijinku. Menene aka saukar mana daga gun ubangiji mai girma da daukaka? Wato shine Al-Qur'ani da Sunna, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma, ubangijinka shine ya saukar maka da wannan littafi, wal hikima kuma shine ya saukar maka da sunna. Kamar yadda al-Imam Shafi'i, Allah ya ji kansa, yake cewa naji daga bakin malaman da na yarda da su, na amince musu, suka tabbatar mun cewa duk inda Allah yayi adafin hikima akan alkitab abinda ake nihi da hikima ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yace mana ittabi'u wato ku bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi domin ita wannan shari'a wato shari'a ce wadda take cikakka wadda ba ta buƙatar ƙari dan haka yace wala tabtadi'u yace kar ku kirkiri wani abu lafazin wala tabtadi'u an ciro shi ne daga al-ibtida al-ibtida shine al-ikhtira kirkirar abu an gane ko ka kirkira abu in aka ce bid'a duk abinda aka zo da shi ba tare da wani misali wanda ya rigaye shi shine ake kira bid'a ka zo da wani sabon abu wanda babu wato wani hoton shi da ya gabata an gane ko asali a loga kenan dan haka ubangiji ta'ala ya ambaci kansa cewa shine badi'us samawati wal ard kamar yadda ya faɗa a cikin suratul an'am badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay wa huwa bi kulli shay'in ali ma'ana shine ya kage halittar samai da kasai ba tare da wani misali da ya rigaye ma'ana Allah bai taba ganin hotar sama da kasa da ya rigaye amma shi ya kage halittar su a babus to dan haka in aka ce bid'a shine kirkira wani abu wanda yake sabo ba tare da wani misali wanda ya gabata wannan kenan a lugha amma in a shar'ance in aka ce bid'a kamar yadda malaman suka yi bayani wato shine al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-Itisam abinda tattafan da aka wallafa waɗanda suka yi bayani dalla-dalla game da abin da ya shafi bid'a ba littafin da ya kai littafi na al-Itisam na al-Imam Shafi'i to shine yake arrafa bid'a a cikin littafin yake cewa idan aka ce bid'a shine yake cewa tariqatun fid din muqtara'a to bahi shar'iyya yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala chai tariqatun fid din muqtara'a wata hanya ce wanda aka kaga aka kimsa ta cikin addini to bahi shar'iyya amma fa tana kama da hanya ta shari'a tana kama da addini amma ba addini bane yace yuqsadu bisuluki 'alayha ana nihi game da shiga ita wannan hanya da aka kirkira al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala kai matuka a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi dan bid'a ko bai fada ba bi lisanil maqal da halishin sa na hali yana son ya nuna cewa shi ne kai gaya ne a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana abinda manzon Allah ya zo masa da shi bai wadace shi ba ko bai fada ba da halishin sa na fada to da halishin sa na hali yana fadar cewa abinda manzon Allah ya zo masa da shi ne ibada bai wadace shi ba sai ya zo da wani abu ya kara shine yace yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala ko kuma a takaicen takaicewa ka arrafa bid'a ka ce ihdasu shay'in fid din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini bane an gane ko farar da wani abu a cikin addini kaga anan ka fahimci bid'a abin zargi zawwa da wani abu a cikin addini amma duk abin da mutum zai zo da shi in dai ba ibada bace ba to wannan kasancewar ba wani abin zargi bane kamar misali sai ka ji suna kafa hujja wai ai jirgin sama ma bid'a ne agogo ma bid'a ce lasifika ma bid'a ce mota ma bid'a ne keke ma bid'a ne yo wace maka hawa keke ibada ne ko hawa jirgin sama ibada ne maganar addini ake domin manzon Allah ne ya faɗa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya farar da wani abu ya tusa shi cikin wannan lamarin namu me manzon Allah yake nihi da wannan lamarin namu yana nihi addini ma laysa minhu abinda baye da tushe a cikin sa manzon Allah yace fa huwa raddu za a watsar masa da kayan sa wannan aiki nashi gaban kaikai ne ubangiji ta'ala ta cicci yake so to dan haka shine ibn mas'ud anan yake ce mana wala tabtadiku kar ku kirkiri wani abu ku zo da shi da sunan addini yace fa kadu ku fito yace tuntuna an isar muku duk wani abu wanda zai kusantar da ku da ubangijinku wannan shari'a shari'a ce cikakka ba ta buƙatar wato sai kun yi wata wahala kun zo da wani abu a'a kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai da Allah ya cika wannan addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina Allah ya cika addinin shi a hankalce ba ma a shar'ance ba duk abin da aka ce cikakke ne to an tabbata baye buƙatar kare dan haka Allah ya cika addini kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi na cikin sahihu muslim manzon Allah yace babu wani abu da zai kusantar da ku da ubangijinku face na bayyana muku babu wani abu wanda zai nisanta ku ga barin ubangijinku face na tsawatar da ku to dan haka shine anan ibn mas'ud yace ittabi'u ku bi iya abinda manzon Allah ya zo muku da shi na alqur'ani da sunna wala tabtadi'u kar ku kirkiri wani abu ku zo da shi da sunan addini fa kad ku fitin tuntuna an isar muku wa kafallahu almu'minina alqital tuntuna Allah ya an isar mana Allah ya isar mana wannan dawainiya da wannan yaki duk wani abu wanda muke da bukata na ibada wanda zai kusantar da mu da ubangijinmu to manzon da Allah ya turo tun ya bayyana mana kawai iya abin da ya rage mana aiki to dan haka yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi al-asma'u was-sifat an gane ko sunaye da sifofi balle ma suna daga cikin farkon abin da manzon Allah yazo da su dan haka kenan abin da manzon Allah yazo da shi na sunayen Allah da sifofi to mu wadace da shi an gane ko yadda Allah ya mana bayani a cikin al-Qur'ani da yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani to mu wadatu da shi kar mu zo da wani abu wanda yake na daban mu zo muna tawilin wasu sunayen Allah subhanahu wataala ko wasu sifofin sa tuntuna an isar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani mai kansarwa za mu tashi kenan gaba ta gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala وقال عمر بن عبد العزيز وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما معناه كيف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فَلَئِنْ قُلْتُمْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ فَمَا أَحَدَثَهُ إِلَّا مَنْ خَالَفَ هَدْيَهُمْ وَرَجِبَ عَنْ سُنَّتِهِمْ وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَصِّرٌ وَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ لَقَدْ قَصَّرَ عَنْهُمْ قَوْمٌ فَجَفُوا وَتَجَاوَزَهُمْ آخَرُونَ فَغَلَوْا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت قال الرجل فإني أقول قد علموها قال
afa wasi ahum Allah ya takallamu bihi wa la yad'un nas ilayhi am lam yasahum qal bala wasi'ahum qal fa shay'un wasi'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa khulafa'ahu la yasuka ant fanqata ar-rajul fa qala al-khalifatu wa kana hadira لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت fala wasa Allahu alayhi.
Malam Allah ya ji kansa na fada. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ji kansa ya fada kalaman ma'anahu, ma'ana ya fadi wani zance, iya ma'anar abinda zancen nashi ya kunsa shine malam ya zo da shi. Gane ko, domin ba ya zo da shi bane ba harfan bi harfin, riwaya ce bil ma'ana, shine yace kalaman ma'anahu, ma'ana ya fada wato wani zance, amma ga ma'anar abinda zancen nashi ya kunsa. Shine yake cewa kif haythu waqafa al-qaum, yace kai mumini kai kokari ka tsaya iya inda waɗannan jama'a suka tsaya. Suwa yake nihi da alƙawm? Yana nihi mazanjiya, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'i, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaida a kansu cewa su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma. Shine yake kif haythu waqafa alƙawm, ka tsaya iya inda waɗannan jama'a suka tsaya, kenan inda suka taka burki ka tsaya, kar ka yi gaba kar ka yi baya. Yace fa innahum an ilmin waqafu, domin su waɗannan jama'a mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato inda kaga sun tsaya, sun tsaya ne game da ilimi. Duk inda kaga sun tsaya, to kar ka yi tsammanin cewa wato wani ragwanci ne yasa suka tsaya suka kasa kai wani wuri da ake buƙatar a kai, ko kuma jahilci ne yasa suka tsaya ba su da ilimin da suka wato da za su yi gaba. A'a, inda kaga sun tsaya ne an ilimin game da ilimi, sun san nan ne Allah ya tsaida su, nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaida su. An gane ko? Ba wani ragwanci bane ba, kuma ba wani jahilci bane. Shine yace fa innahum an ilmin waqafu, wato su waɗannan jama'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'i, yace an ilmin waqafu, wato inda kaga sun tsaya ne game da ilimi, nan ne inda Allah ya tsaida su. Wanda wannan kuma shine manhajin ahlus sunna wal jama'a. An gane ko? Ka tsaya iya inda aka tsaida ka, kar ka wuce makadi da rawa, kuma kar ka kasa kai inda ake buƙatar a kai. Sai ya ce wa bi basarin nafizin kafu, ya ce da lura wadda take mai zarcewa, wato suka kale. An gane ko? Inta kamar ka cewa kai kana da hankali da tunani da basira, to duk tunaninka da basirar ka baka kai mazanjiya ba. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani abu da kaga sun kame, sun ki gaba sun ki baya, to sun kame ne da basira wadda take mai zartuwa, ma'ana suna da lura wadda take mai zurfin gaske, wadda take mai zarcewa. Shine yace wa bi basarin nafizin kafu, wato sun kame ne wato da basira wadda take mai zartuwa, kenan ba wani ba kasancewar dolanci ne ko kuma dukanci, rashin wato lura ba shi bane ba yasa suka kasa gaba. Kamewar da kaga sun tsaya ne suna da basira, suna da hangen ne sun san komai.
Sai ya ce walahum ala kashfiha kanu aqwa, wato kuma su waɗannan jama'a ya ce a bisa yayi dukkan waɗannan mas'aloli na ilimin zance, ilimin falsafa, ya ce kanu aqwa sun zamanto mafi ƙarfi, inda suna son su kutsa cikin ilimi na zance da tuntuni sun kutsa. An gane ko? Domin sun san abin da ya shafi shari'a, to maganar hankali bai mata so ba, amfani da hankali bai mata so ba, dole ka mai da hankalinka gefe ka sallama. Domin dukkan wasu al'amura al'umurul gaibiya, to ba a buƙatar mumini ya yi amfani da hankalin shi. So ake ka sallama ka zama raƙumi da akala sai yadda aka yi da kai. Haka Allah ya faɗa, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shine malam yace walahum, yace su waɗannan mazanjiya wato suna da nagare su ala kashfiha, a bisa yayi irin waɗannan mas'aloli kenan na ilimin zance, ilimin falsafa, yace kanu aqwa, yace sun zamanto mafi ƙarfi. In zancen kake takama da iya falsafa, to baka kai su ba, suna da ƙarfin da za su yi amfani da hankalinsu, amma da suka san cewa fagen ba na hankali ba ne ba, fage ne wanda yake na shari'a, amma sai suka kame. Sai yace wabil fadli law kana fiha ahra, yace game da duk wata daraja da matsayi, law kana fiha, inda a ce a cikin ilimin wannan nazanci akwai wata daraja, to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi cancanta game da wannan matsayi, saboda su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida cewa biyayyu a cikin wannan al'umma duk wata daraja sun tarar da ita. Dan haka har kiyama in dai maganar daraja ce, to sai dai kai kasa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba ka kai ba fagen su, ko tunkara fagen su baka isa ba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya tabbatar mana da haka a hadisi sahihi, manzon Allah yake cewa la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina. Sai yake cewa fa wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu aw kama qala. Manzo Allah yace rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, dayan ku inda zai ciyar da gulgudan dutsun Uhud ga zinare. Manzo Allah yace wallahi bai kai ba mudu dai tak da sahabi ya dauka ya bada. Manzo Allah yace wallahi ko rabin mudu, ko rabin mudu, wai ka kaddara cewa dutsun Uhud gaba ɗayan sa ya rikida ya koma zinare, a ce wannan zinare gaba ɗayan mallakar ka ne naka, kuma dukkan wannan dukiya ka sarrafa ta akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah, ladan da zaka samu a gun Allah bai kai ladan mudu ɗaya da sahabi ya ciyar. Manzo Allah yace ko rabin mudu da sahabi ya ciyar. Kenan shine anan malam yace wabil fadli, yace game da daraja da duk wani matsayi, lauka na fiha, inda a ce a cikin wannan ilimi na zance akwai wata daraja akwai matsayi, to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun zamanto su ne ahara, mafi dacewa da wannan daraja. An gane ko? Kenan lauka na khairan da sabaquna ilaihi, inda a ce ilimin zance wato wani alkhairi ne, to da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rigaye mu zuwa wannan fage. Umar ibn Abdulaziz ya ci gaba da bayani yace fala in qultum hadatha ba'dahum, in har kun fada kun ce shi wannan ilimi na falsafa na zance wanda aka zo aka kimsa shi a cikin addini, musamman abin da ya shafi babi na tauhidi, in kun ce bayan su ne wato ilimin ya faru aka kirkire shi kamar yadda daman haka ne. An gane ko? Lokacin da aka fassara kutubul yunaniya da larabci, aka samu wasu suka ringa karanta waɗannan littattafai na falsafa, sai suka zo suka cusa wannan abu a cikin tauhidi. Duk wani abu wanda ya zo na nasi na Alkur'ani
ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sun auna shi da hankalinsu. In yayi daidai da hankalin su tabbatar, amma in hankalin su bai dauka ba sai su gabatar da hankali akan nasu. Su a iya wautar su da rashin hankalin su, nasi shi yake bin hankali, ba hankali ba yake bin nasi. To shine yace fala in qultum, in har kun fada kun ce hadasa ba adahu, wannan ilimi na zance ya faru ne bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Malam yace to Umar ibn Abdulaziz yace to fa ma a hadasa, yace ba kowa bai farar da shi ya kirkire shi illa man khalafa hadiyahu, sai wanda ya saba ma shiriyarsu. Gane ku? Ba kowa bai farar da shi illa man khalafa hadiyahu, sai wanda ya saba ma shiriya ta mazanjiya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni cewa mu bi a fadarsa. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Yace fa ma a hadasahu, ba kowa bai farar da wannan wato ilimi na zance illa man khalafa hadiyahu, sai wanda ya saba ma wato shiriya ta mazanjiya. Wa ragiba an sunnatihim, kuma ya kyamaci sunnar su, ma'ana hanyar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora su. Gane ku? Kenan ba kowa bai kirkiro wannan abu illa kawai wanda ya saba ma shiriya ta mazanjiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora su, kuma wa ragiba an sunnatihim, ya kyamaci sunnar su. Malam yace walaqad, shi Umar ibn Abdul Aziz ya ci gaba da bayani yace walaqad wasafu minhu, yace tabbas mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da ya siffanta kanshi da shi, da abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi. Kenan sun siffanta game da mas'aloli na tauhidi, yace ma ya shifi abinda zai warkar da mutum, zai warkar da kai game da duk wata kishirwa da kake. An gane ko? Ya warkar da kai. Walaqad wasafu minhu, tabbas wato sun siffanta game da abinda ya shafi kenan mas'aloli na tauhidi, ma ya shifi abinda zai warkar da mu'mini. Domin kasancewar idan ka koma mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'in, duk abinda za su zo da shi na mas'ala ta aqida, to za su zo maka da nassi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka har yau in dai littafi na tauhidi ne aqidar ahlus sunna wal jama'a, kalima daya zuwa biyu sai kaga aya ko hadisi, sabani irin littattafan su na al-mutakallimun. Ka dau littafi na tauhidi na ashaira, sai ka dau littafi tun daga farkon shi har karshen shi, ba aya ba hadisi. Yayi shi mu misali, ka dauki wannan littafi wanda ake kiran shi al-aqaidu, al-wana al-aqaidu tauhidiyya, littafi da ake kiran shi kawaidi, kaga aya ko hadisi a farkon shi? To dan haka shine yace walaqad wasafu, yace tabbas wato sun siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala minhu game da wannan mas'ala ta tauhidi ta aqida, ma ya shifi abinda zai warkar da mu'mini game da duk wata kishirwar shi. An gane ko? Ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunan burcik wadanda suke bayani game da sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa, abinda zai warkar da mu'mini game da duk wata kishirwa da yake ta neman sanin Allah subhanahu wata'ala. Yace wa takallamu minhu, sun yi zance game da abinda ya shafi tauhidi bima ya kafi, yace da abinda zai wadatar da mu'mini, ya wadace ka baka bukatar komai. Malam yace fa ma fawqahum muhassir, an gane ko? Umar ibn Abdulaziz yace fa ma fawqahum, yace duk wanda ya hau burgushin su, yace muhassir to da kushashshe ne. In dai kace sai ka wuce fagen da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taka burki, to sunan ka muhassir da kushashshe, zaka kasa, ka kasa gaba ka kasa baya. Lafazin muhassir an gane ko an ciro shi ne daga alhasr, in aka ce alhasr gajiyawa dakushewa, kamar yadda can cikin suratul mulk ubangiji ta'ala yake fada allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji albasara hal tara min futur thumma arji albasara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ay wa huwa kalil ya dakushi game da gano aibi game da samaniya. Misali kamar a ce maka bayan katangarna, an gane ku, wato akwai wata dabba wadda take farakal bayan katangarnar diba da kyau zaka ganta. In shekara zaka yi kana kallon wannan katanga ba zaka iya gano wannan dabba, amma idan ka zai dakushe ya daina gani. To dan haka shine yace fa ma fauqahum, duk wanda yake son ya hau kansu sai ya kekare su. Yace to sunan shi muhassir, da kusheshe kenan ba inda zai yi. Haka kuma su waɗanda suka ba wannan ilimi gaba, ilimin zance, ilimin kalam, suka shigar da shi cikin tauhidi, ƙarshen al'amarin su tubkewa yake, su kasa gaba su kasa baya. Daga cikin malaman da suka yi fice a wannan fage akwai wato Fakhruddin Razi, wanda babban malami ne daga cikin malaman addini, wanda yana da tafsir wanda ake kiran shi Mafatihul Ghaib, wanda malamai suke cewa fihi kullu shay'in illa tafsir, komai akwai amma banda tafsiri. Shi kuma littafi ne na tafsiri, wanda in ya dauki mas'ala ɗaya, yanzu misali in ya dauki mas'ala ɗaya ta nahwu sai ya kawo babi gaba ɗaya, in mas'ala ce ta fiqhu sai ya kawo kusan fasalin gaba ɗaya. Komai akwai malamai suka ce amma banda tafsiri. To shine a ƙarshe yake alatsi ne game da wannan ilimi nasu, ilimi na zance. A wasu baituttukansa da yake cewa nihayatu ikdamil uquli iqalu wa aktharu sa'il alamina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa gayatu dunyana adan wa wabalu walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu wa kam qad ra'ayna min rijalin wa dawlatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu wa kam min jibalin qad 'ala shurufatiha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Yace nihayatu ikdamil uqulu iqalu, yace karshen wato ci gaban hankali yace shine tulkewa. In dai hankalinka ka sa gaba, ka tikayo tunani ka gano abu, kai tunani ka gano abu, to karshe zai tumke ka kasa gaba ka kasa baya. Shine yace nihayatu ikdamil uquli iqalu, karshen ci gaban hankali iqalu yace shine tumkewa. Yace wa aktharu sa'il alamin dalal, mafi yawan kai kawan wato jama'a yace bata ne. Kai kawan jama'a duk wani abu da suke kai kawo in dai ba na shari'a bane, to mafi yawan shi bata ne. Shine sai yace walam nastafid min bahthina tula umrina, yace wannan bincike da muke yi yace tsawon rayuwar mu yace wallahi ba mu fa'idanci komai ba, yace siwa an jama'a na kila wa kalu, kawai sai dai mun tattara maganganu wani ya ce wani ya ce, amma komai ba mu fa'idanta ba. Yace wa kam min jibalin kada a wake cewa wa kam qadra aina min rijalin wa dawlatin, yace da yawa mun ga yace masaje wa dawlatin da wata daula mai jin kanta, yace fa badu jami'an musri'ina wa zal, gaba ɗayan su yace sun hallaka take yake yace kuma sun gushe babu su babu duriyarsu. Yace wa kam min rijal wa kam min jibalin qad ala shurufatiha, yace duwatsu nawa muka gani wanda masaje sun hau kololuwar dutsen, fazalu suka sirmiyo suka fado wani jibalu jibalu, dutse yana nan a matsayin shi na dutse bai kusa ba. Wadanda za su zo suna ja da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna kawo hankalin su sabanin abinda Allah ya faɗa, amma sun gushe babu su, kuma ayoyin suna nan hadisan suna nan. da haka shine nan malam yace fama faukahum duk wanda ya burbushe su wanda yake son su ya ketare fagen mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace muhassir da kushashshe ne ba inda zai je yace wa madunahum wanda kwa ya kasa kai fagen da suka kai muqassir wannan mai takaitawa ne rago ne kaga wannan yana nuna mana ashe ita aqidar ahlus sunna wal jamaa wal jamaa wasadiya ce kamar yadda wannan al'umma al'umma ce wasadiya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ya ishe mu misali yanzu su khawarij da su da mu'tazila sun tafi akan cewa duk wanda ke aikata manyan laifuka suka ce ya kafirta kuma in ya mutu dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta su a aqidar khawarij in dai ka aikata babban laifi ka kafirta take yake kafir musulunci ko ƙarya kai ko kai da mutane ko kai sata ko kai zina ko ka shagiya ko kai kwace ko kai fashi to ka kafirta kafir musulunci kuma in ka mutu akan haka dan wuta ne zaka dawwama su kuma mu'tazila suka ce duk mutumin da ya aikata babban laifi suka ce huwa bainal manzilatayn yana tsakanin wani matsayi biyu shi ba mumini shi ba kafiri ba suka ce amma in ya mutu kuma dan wuta ne kuma zai dawwama a cikin wuta to amma su ahlus sunna wal jamaa su kuma murji'a su kuma sai suka ce a suka ce ai saban Allah baya cutarwa tare da inda mutum yana da imani duk ayar da zaka sheke duk aikin da zaka aikata na saban Allah suka ce baya shafar imanin ka baya rage maka imani imanin ka yana nan ahlus sunna wal jamaa suka ce aiki wanda yake na laifi babba baya tubi ma mutum imani sai dai ya rage ma mutum imani kenan mumini ne da gulgudan imanin sa fasiki ne da gulgudan saban Allah shi in ya mutu akan haka bai tuba ba to lamarin shi na karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya fi masa in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gulgudan laifin sa kaga sunan murji'a sun kasa kai inda ake buƙatar akai su agun murji'a idan mutum yayi kalimar shahada ko baya sallah baya azumi duk wani aikin sako bai bari ba a gunsu in mumini ne mai cikakken imani abun murji'a shi yasa zaka je a kasashen turai sai ka ji mutum ya ce maka wai shi musulmi ne amma baya sallah baya azumi baya komai ya sha giya ya yi zina ya yi duk abin da ya ga dama wai shi mumini ne wai yayi kalmar shahada to kaga su murji'a sun kasa kai inda ake buƙatar akai amma su kuma khawarij da mu'tazila su ko sai suka wuce iyaka kenan wannan sun kasa kai inda ake buƙatar akai wannan kuma sun wuce gona da iri su kuma ahlus sunna wal jamaa sai suka zamanto su ne tsaka-tsakiya aikin sako baya fitar da mutum daga cikin musulunci matukar bai halalta wannan aiki ba mumini ne amma mai rakekken imani sabani ga murji'a suka ce mumini ne mai cikakken imani su kuma khawarij suka ce gaba ɗaya kafiri to shine anan malam yace fama fauqahum duk abin da ya burbushe su ma'ana wanda yake son su ya wuce fagen da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taka burki yace muhassir ai fa huwa muhassir wannan da kushashshe ne ba inda zaya wa ma dunahum abin da yake kuma koma baya da su kuma bayan su kenan wanda ya kasa kai fagen da suka kai muqassir shi kuma wannan mai takaitawa ne rago ne kenan ya kasa kai inda ake buƙatar ya kai sai yake faɗa yace laqad qasara anhum qaumun yace wasu jama'a sun takaita gabarin fagen da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kai yace fajafau dan haka sai suka dakushe wato suka nisanci gaskiya watajawazahum akaruna wasu kuma sun ketare fagen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fagalau sai suka zurfafa wanda shi kuma zurfafawa a cikin addini halaka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa iyyakum wal guluwa fa innal guluwa ahlaka man kana qablakum aw kama qala manzon Allah yace ku kiyayi shishigi da zurfafawa da wuce gona da iri a cikin addini manzon Allah yace domin shishigi shi ya halakar da wanda ke gabaninku na al'umma shine yace wa tajawazahum akaruna wasu wato sun ketare fagen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fagalau dan haka sai suka zurfafa suka wuce iyaka yace wa innahum su mazanjiya fi ma baina zalika suna tsakanin kenan wanda ya kasa kai inda ake bukatar akai da wanda kuma ya wuce gona da iri kenan su suna nan tsakatsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida yace wa innahum lalle su fi ma baina zalika tsakanin wanda ya kasa kai inda ake bukatar akai da wanda ya wuce gona da iri yace su suna nan la alahu da mustaqim suna kan wato shiriya wanda take mekakka shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi dan haka dai a takaice wannan bayani na Umar ibn Abdul Aziz da malam ya ciro ya zo da shi yana nuna mana cewa mumini a kowane babi a kowane bangare a kowace mas'ala to kar ya saki ya ketare abinda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka zo da shi kenan ka tsaya iya inda suka tsaya su ko iya inda suka tsaya alqur'ani ne da sunna kamar yadda malamin ya faɗa yake cewa fa innahum an ilmin waqaf kasan da cewa su game da ilimi suka tsaya in kaga sun tsaya a wuri to ba ragwanci bane kuma ba jahilci bane ba a'a nan ne inda Allah ya tsaida su musamman a wannan mas'ala abinda ya shafi al-asma'u was-sifat kenan karka ketare aqidar mazanjiya ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kuma ya gina sahabbansa akan ta malan yace wa qala li imam abu amr lil auza'i radiyallahu rahimahullahu ta'ala wato al imam abu amr shine abdullahi ibn amr an gane ku kinayarsa abu amr kuma sunansa abdullahi ibn amr al auza'i Allah ya ji kansa yake fada yace alayka bi athari man salafa yace ka nazarci gurabun waɗanda suka wuce su wane ne yake nihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i shine yace alayka ka nazarci alayka ismu fi'il amr ne bi ma'ana ilzam an gane ko ai ilzam athara man salafa kalazunci gurabun waɗanda suka wuce wato sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i dan haka zaka samu wannan gaba a cikin duk wani littafi na aqidar ahlus sunna wal jamaa ka koma nan kusa cikin muqaddima ta risala ta ibn abi zaid al-qirawani yake cewa wattiba'u salafis salih waqtifa'u atharihi yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa bim wato sawu magabatan kwarai yace waqtifa'u atharihim dabibiyar gurabunsu duk inda suka dora kafa to nan ya kamata mu dora kafa kar mu kauce mu yi dama ko ne abu shine anan wato Abu Amr al-Auza'i yake mana wasiya yake jan hankalinmu yake mana galgadi yace alayka bi athari man salafa kai mumini yace ka lazunci gurabun waɗanda suka gabace ka sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'a yace wa in rafadaka an-nas yace koda mutane za su watsar da kai su kyamace ka yo dama yarda su kake nema ta Allah kake nema siyebe ka ko kar siyebe ka duk daya su shekara suna kushe ka a banza suka yi inda Allah ya yabe ka duk abinda za ka yi ka sa Allah gaban ka kai ne ka tabbata cewa abinda kake gaskiya ne koda duniya za ta yi ca ta kyamace ka wallahi kar ka kula da su kar ka waiwaya duk abinda za su yi a banza ba maganar rufa-rufa naka koye gaskiya dan dai a zauna lafiya wannan bai taso ba kuma kai da karin gumu gaskiya kuma kai ne jama'a kamar yadda ibnu mas'ud Allah ya ji kansa Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa ma wa faqala haqqa fa huwa li jama'a sai ce wa in kunta wahadaka duk abin da ya dace ma gaskiya shine jama'a ko kai kadai ne kaga shine yace alayka bi athari man salafa kalazunci wato gurabun waɗanda suka yi rigaye sahabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa irra fadakan nasu koda mutane za su watsar da kai su kyamace ka su zazzage ka su ringa maka duk abin da suka so ka rabu da su saboda su mutane in dai ka nemi yardar su to za ka hadu da fushin Allah in kuwa ka nemi yarda ta Allah to za ka sami yarda ta Allah kuma ka sami yarda ta mutane saboda zukata a hannun Allah suke sai yace wa iyyaka wa ara'ir rijali yace ka kiyayi ra'ayin mazaje duk ra'ayi ne duk kowane ra'ayi ra'ayi ne ba su da wani bambanci kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa ra'ayin al-Imam al-Auza'i da ra'ayin al-Imam Malik da ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da sauransu yace dukkan ra'ayi ra'ayi ne ba shi da wani bambanci an gane ko kalazincinas al-Qur'ani da sunna duk inda ra'ayi yake ra'ayi na ba fin naka bai naka ba fin nawa na bai duk inda ra'ayi yake ra'ayi ne kawai yana iya dacewa yana iya kuskurewa yace wa iyyaka wa ara'ir rijal yace ka kiyaye ra'ayin mutane mazaje yace wa in zakhrafuhu laka bil qawli koda sun kawata maka ra'ayin naka wa na ra'ayin nasu da wata fada koda sun karkato wata aya da wani hadisi domin su tabbatar ma da ra'ayinsu to karka yarda in dai ra'ayi ne to ra'ayi ne akwai wanda zai zo da ra'ayin shi sai ya ringa nemo wata aya ko wani hadisi so yake tabbatar da ra'ayin shi alhali inda ayar ta yi daban kuma inda ra'ayin shi yake daban shine yace wa in zakhrafuhu laka yace koda sun kawata maka wato ra'ayin nasu bil qawli wato da wata fada yace karka yarda an gane ku ra'ayi ra'ayi ne shi kuma abinda ake bukata bin nas to kaga wannan yana nuna mana manhajin ahlus sunna wal jamaa shine bin alqur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya duk wani abin da ya shafi ra'ayi a maida shi gefe a ajiye shi sai yace wa qala muhammad ibn abdurrahman al-adrami wato al-imam muhammad ibn abdurrahman al-adrami an gane ko wata nuskha akan samu bizali al-adrami ko kuma al-adrami Allah ya ji kansa yake cewa ya fada li rajuli ga wani mutum an gane ko ya fada ga wani mutum wato shine abdullahi ibn abi dawad takallama bi bid'a shi wannan mutumin yayi za magana da wani abu wanda yake na bid'a na cewa alqur'anu makhluq abun sarki na wannan lokaci shi wannan mutumin da ya fada yace qur'ani halitta ne shi muhammad ibn abdurrahman al-adrami sai yace masa wannan an gane ko wada annasa ilaiha kuma ya ringa kiran mutane zuwa wannan aqida cewa sai jama'a sun yarda da cewa alqur'ani halitta ne wato ba zance bane na Allah kamar yadda bid'a ce ta jahmiya suka zo da ita su al-mutakallima a wannan lokaci kuma suka samu goyen bayan sarki na wannan lokaci wanda ya ringa azabtar da duk malaman da suka ce alqur'ani ba halitta bane ba zance ne na Allah balma wasu halakar da su yayi wanda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi yayi turmi akai da shi igiya ake daura masa ana jan shi a kasa ana yawo da shi akan titi iya abinda ake so ya ce alqur'anu makhluq babu irin wulakancin da ba a yi masa babu azabar da ba a yi masa amma ya yi turmi ya ki fada wasu su ce masa ka yi tauriya ma ka fada ma sai ya ce jama'a suna jiran mi zan faɗa, ba kowa ba zai fahimci cewa ga abin da nake ne. To ana nan har aka kai lokacin da Allah ya yi ma mu'minai wannan bala'i da wannan musiba, aka samu wani sarki shine al-mutawakkil wanda ya taimaka ma sunna. To a shi nan yana magana a lokacin da kenan ita wannan fitina ta cewa al-Qur'ani halitta ne, shi wani mutum abun a fadar sarki sai magana game da wani abu na bid'a ya ce al-Qur'ani halitta ne, kuma ya ringa kiran mutane zuwa wannan aqida. Shi Abu Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami sai ya ce masa hal alima ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha. Wannan bid'a, wannan abu da kake fada kuma kake kiran mutane zuwa gare shi, shin wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san da shi? Sahabbansa Abu Bakar da Umar da Usman da Ali sun san da wannan abu da kake fada aulan ya alamuha, ko kuma basu san da shi ba? Qala sai ya ce lam ya alamuha, ai manzon Allah da sahabbansa basu san wannan abu ba, wannan abu da nake fada basu san da shi ba. Kaga anan kenan me yake siffanta mazanjiya? Yana siffanta su kenan da jahilci, cewa basu sani ba, kenan ilimin su bai kai ba, basu gano ba. Qala sai shi Muhammad ibn Abdurrahman sai ya ce masa yanzu kai da hankalinka fa shay'un lam ya'lamhu ha'ula'i a alimtahu anta, yanzu abinda waɗannan basu san shi ba kai ka sane shi. Ka tsaya ka lura da hankalinka, abinda manzon Allah bai san shi ba, Abu Bakar bai san shi ba, Umar bai san shi ba, Usman bai san shi ba, Ali bai san shi ba, kuma a ce kai ka sani. Qala ar-rajul, shi wannan mutumin dandanan sai ya dawo sai ya ce fa inni aqulu qad alimuha, to na dawo na jinye fada ta farko, an gane ko? Ina tabbatar maka cewa sun sani. Qala sai ya ce masa to naji, afa wasi ahum Allah ya takallamu bihi wala yad'u an-nasa ilayhi am lam yas'ahu, shi yanzu kana gani in har sun san da wannan abu da kake fada, yanzu zai yiwu a ce manzon Allah bai fada ba, Abu Bakar bai fada ba, Umar bai fada ba, Usman bai fada ba, Ali bai fada ba, kuma basu kirayi mutane zuwa wannan aqida da kake fada? Am lam yas'ahu, ko kuma wato bi yalwace su ba cewa ba za su iya fitowa ba su fada? Shi yana iya yiwuwa a ce sun ki fada, ko kuma zai iya yiwuwa a ce basu fada ba? Qala sai yace a bal wasi ahu, ai za su iya fada amma fadar ce basu yi ba. Qala sai yace to fa shay'un wasi a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa khulafa'ahu la yasauka anta, yanzu abin da yayi ruwaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da khalifofinsa kai ya kasa ya wato ya kasa wadatarka, abinda ya wadaci manzon Allah ya wadaci khalifofinsa kuma kai ya kasa wadatarka, kace suna da ikon da za su fada amma ba su fada ba, kenan rashin fadar su sun san cewa ba shari'a bace. To kai abinda manzon Allah ya ja bakin shi ya kame ya ki fada, Abu Bakar ya kame ya ki fada, Umar ya kame ya ki fada, kuma kai ka kasa kamewa? Misali ma'anar zancen ni za a yi fankaba ar-rajul, a lokacin nan shi wannan mutum hujjar shi sai ta yanki. Fa qala al-khalifa, shugaban sai yake fada wa kana hadiran, daman yana nan lokacin da ake wannan tattaunawa, sai yace la wasa Allahu ala man lam yasahu ma wasahu, yace kar Allah ya yalwata ma mutumin da abin da ya yalwaci manzon Allah da sahabbansa da ya yalwace shi ba, duk mutumin da bai wadatu da abin da ya wada abin da manzon Allah ya wadatu da shi da sahabbansa, kar Allah ya wadatar da shi. Shine shi Ibn Qudama malam Allah ya ji kansa sai yake fada, sai yake cewa wa hakaza, yace haka lamarin yake, man lam yasahu ma wasi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu wattabi'ina lahum bi ihsani wal a'immata min ba'dihim war rasikina fil ilmi,
min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at, yace fala wasa Allahu alayhi. Malam yace haka lamarin yake, duk mutumin da abin da ya wadaci manzon Allah, ya wadaci sahabbansa, ya wadaci tabi'ai, ya wadaci shugabanni na kwarai waɗanda suka biyo bayan su, ya wadaci waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi game da karanta ayoyi waɗanda suke bayani game da sifofin Allah, da karanta labarin ma'ana hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa imrariha, da shudar da su kamar yadda suka zo. Malam yace fala wasa Allahu alaihi, kar Allah ya wadatar da shi. Duk mutumin da bai wadatu da abinda manzon Allah ya wadatu da shi da sahabbansa da mazan jiya, kar Allah ya wadatar da shi. To dan haka dai a takaice kenan, duk abin da yazo na sunayen Allah subhanahu wataala, da duk abin da yazo na sifofinsa, ka tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar ma kansa, kamar yadda manzansa ya tabbatar masa, ba tare da nuna wata kaifiya ko kamanta shi da halittun shi, ko kuma yin wani tawili ko kuma kurewa. Shine kenan a takaice waɗannan asar, wato da malam yazo mana da su, wannan sune kenan aqidar mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.